Чумара. Все агайцы. Помочь кишенька со мальчиком. Балом рвачим. Asalin barayin ba su bane suke kamuwa titin madigra muka ba isasshen abinci a gari sai sadar kwanuka asarar rayuka up north it's insurgency in the region where I'm from the worst enemy is religion we await the glory of true Africa's return this can't be us enslaved to the capitalist world it's obvious they like direction in their policies how can we afford good life with devalued currencies I'll find the truth up on table. Hurts men, butchering people. Animals kept safe while humans suffer from evil. But I ina to push the makamam gwamnati. Kabila na tasarwa kabila don't wanna keep. Chin national cake in say masu uwa amurhu. Idamba a jirgi baba suwa garumu. Makarantu say yajin aiki. Babiya albashi zamanin nan gaskiya ya zama miyan madaci da suka same mu suka dame mu muka zabe su sai suka yaye mu za su dawo gobe a yanzu kan mun gane su ku ba mu hakimu 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 Everything seems effed up cause they cherish resistance Treating the masses like they do not merit assistance Well let the worst be done, they cannot bury existence No not the whole of it, cause clear is the difference Daba yan zibane, inche dadi masin azabasa achen zibane Paka namudake, this is a weak state on the verge of collapsing Oh well, that's simply because true service is absent Victimized by the tragedy of how they failed us That was in the plan before we voted you, you betrayed us Ganyunwa garikichi, rayuwa bayin shiki da kai kace suka sa su sare maka ko akaka yanzu ne ka san da kar su so kai su wa ba ilimi We need justice, war is really expensive We need just peace, and Maiduguri Adamawa Kaduna and just please Ba mu hakimu, 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 ba mu hakimu I had you money.